Masani akan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron ƴan adam da zaman lafiya ta Jajjike Adib Sani ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro, kwanciyar hankali da cigaban tattalin arzikin Ghana, wanda kungiyar NOSAC, wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin Ghana, ta shirya. Adib Sani ya ce ƴan ta'addan ba sa kaiwa Ghana hari ba wai domin ba za su iya ba ne ko kuma rashin ƙarfin yin haka ba ne, amma domin suna amfani da ƙasar ne a matsayin mahaɗarsu. Ya ce abinda suke yi shine suna kaiwa Burkina Faso, Togo da Ivory Coast hari, sannan su janye zuwa Ghana domin su sake shirya kai wasu har-haren. Adib Sani ya gaya muryar Amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke Faransa tare da taimakon wata kungiyar kasar Jamus da kuma rahoto da aka mika hukumar tsaron Amurka ne yasa suka gano wannan bayanin.
So wannan bincike one French NGO Promediation su suka yi sun samu support from a German organization kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016. Ghana sun gane kaman maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa, in sun gwada kaman after Burkina Faso da Ivory Coast next target ni Togo da Ghana, gashi kuma mun san abin da ke faruwa da ga Togo. Mutanen ga sai ba su takun mu ba bikon suna da abin da suke yusu mu suna yi ne.
Masanin tsaron ya ce akwai rahoton da aka mika a majalisar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a Burkina Faso da Togo da Ghana, kuma hakan ya tabbata waɗannan ƙasashen biyu. Ya ce ba su kai wa Ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryensu, kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam ɗinsu yawanci a Ghana suke samu. Ya ce amma tilas ne Ghana ta ɗauki matakin tsaro ta hanyar ƙarfafa jami'anta da kayan aiki.
Fertilizer da suke use suna bombs da suke yi da yawan shi ya fito Ghana, because 2008 an kama wasu daga Ouagadougou Burkina suna rike da cordon da ake use for explosive, and da aka duba cikin maganan nan sun ga kaman mining site in Ghana aka fito da shi, kuma suna attack Burkina Faso da Ivory Coast, and Ghana ya kusa da wannan cascades, so usually suka yi but na suna shigo Ghana ne su reorganize su kuma koma. Kuma muna da immigration officers, national security officers in da ke wajen, ya kamata mu ba su kayayyakin da za su yi su yi aikin su da kyau, kuma mu involve communities in da ke wajen. Kuma sun ka je wannan kauyuka aka duba fiskan ka ana iya gane whether ka fito wajen ko wani ka fito, ya kamata mu duba ciki smuggling rules ana approved rules, because according to one of 2019 there are over 189 ana between Ghana da Burkina Faso. So wannan duka ana iya ana yi ana shigowa a cikin Ghana.
Adib Sani ya shawarci gwamnatin Ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar ƴan ta'addan, domin sun san kowa idan suka ga bako suna ganewa, sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin Ghana. Idris Abdalla Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.